Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31.69 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da numan da dalal da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 25 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa kasar Rasha don ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin majalisar wakilan Amurka ta dau matakin tsige shi. Sannan majalisar dinkin duniya ta ce fararen hular da sojojin Amurka da na gwamnatin Afghanistan suka kashe sun fi waɗanda kungiyar Taliban ta kashe yawa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Ghana ya kaddamar da wani shirin fitar da kayan noma kasashen waje. Ko mai mahalarta taron suke cewa
gaskiya mun ji daɗi sosai kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gona.
Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kaddamar da wasu ƙananan rundunonin yaƙi da masu aikata laifuffuka. To ko mai jama'ar jihar suke cewa
yana da kyau amma yanzu za a yi aikin nan a yi da jama'a shine sai yi daɗi ka ga wani yana awa da sai san wani yana life.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda shugaba Kim ya ce shine mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda Rasha. Shugaba Kim, wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kot, ya samu tarba sosai daga jami'an kasar Rasha da makaɗan badujalar soji a jiya Laraba a birnin Vladivostok mai tashar jirgin ruwa. Shugaban na Koriya ta Arewa ya isa Vladivostok ne da jirgin kasa mai sulke wanda ya saba shiga mai launin kore da rawaya. A wani yada zango da ya yi a birnin Kazan da ke kan iyaka, Kim ya ce wannan ziyarar ba za ta zama ta ƙarshe ba. Ya ƙara da cewa matakin farko ne na cimma dangantaka mai kyau tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, bisa ga wata takardar bayanin da jami'an Rasha na yankin suka raba. Ana kyautata zaton a ganawar ta yau Alhamis. Kim zai buƙaci tallafi daga Putin, musamman ma irin tallafin da zai sauƙaƙa masa raɗaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa wanda yake fuskanta da aka aiwatar masa saboda wato tarwatsewa ko kuwar gajewa da tattaunawar da yake yi da Rasha wato Amurka ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin majalisar wakilai ta ɗau matakin tsige shi. Da zarar 'yan damakarar masu cike da bita da kullin siyasa suka yi yunkurin tsige ni, zan gaggauta zuwa kotun koli, abinda Trump ya rubuta kenan a kafar Twitter jiya Laraba. Ba ma kawai babu wani babban laifi ko kuskuren da aka aikata ba ne, babu wani laifin da na aikata ko misƙala zaratin, abinda Trump ya rubuta kenan a wasu saƙonnin Twitter biyu da ya tura a martaninsa na baya-bayan nan kan rahoton mai binciken musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi da ko shin Trump ɗin ko kwamitin yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2016 sun haɗa baki da Rashar. Fararen hular da sojojin Amurka da na Afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar Taliban ta kashe yawa, cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoton da aka fitar jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tsawon watanni uku na farko a shekarar 2019 sojojin gwamnati sun hallaka farar hula 305 baya ga 303 da suka raunata, a yayin da kuma dakarun da wato na 'yan tawayen Taliban suka hallaka 227 da kuma raunata 836. Mata da yara ne rabin adadin waɗanda hare-haren jiragen sama suka furtsawa da su, a cewar rahoton. To amma a dunkule, wannan ne kwatan farko na wata shekara da aka samu mafi ƙarancin mace-mace tun a shekara ta 2013. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kimanin 325 daga wani sansanin garkame bakin haure wanda gwamnati ta ke tafi da shi a birnin Tripoli, bayan da aka yi zargin gallaza ma wasunsu saboda kawai sun yi zanga-zanga kan rashin yanayi mai kyau a wajen. Yakin da ake gwabzawa a Libya tsakanin gwamnati, wato gwamnatoci biyu, kishiyoyin juna ya zama da haɗari sosai ga waɗannan 'yan gudun hijira. 'Yan gudun hijira da bakin haure da ke Tripoli ba su taɓa shiga haɗarin da ya kai na yanzu ba, a cewar mataimakin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, Matthew Brooke, a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa abu mafi a'ala shine a saki 'yan gudun hijirar da ke fuskantar haɗari a kuma kwashe su zuwa wurin da bai da haɗari. Amurka da China sun fara kalamai masu taushi a gabanin ganawarsu ta biye wadda za a yi a birnin Beijing da zumar kawo ƙarshen yakin da suke yi a fagen cinikayya, a daidai lokacin da dukkanin ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma wata yarjejeniya kan cinikayyar. Muna kan ƙoƙari a fannin cinikayya kuma muna ƙoƙari a tuntuɓar juna da muke yi da China, abinda shugaban Amurka Donald Trump ya gaya manema labarai kenan, yayin da yake barin fadar White House zuwa wata hidima a Florida a jiya Laraba. Amurka da China sun sha tattaunawa a wannan shekarar don warware takaddamar cinikayya da suka fara bara, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya saka harajin ladabtar da China kan kayan China na wajen dala biliyan 250 da ake shigo da su Amurka. Ya yi hakan ne da zumar matsa ma China lamba ta canza tsarin cinikayyarta. China kuma ta mai da martani da saka haraji ma kayan Amurka na dala biliyan 110 da ake shigar da su Amurkar.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo ya kaddamar da shirin fitar da kayayyakin noma ƙasashen waje da kuma samar da iri domin inganta harkokin noma a ƙasar. Shirin dai ana sa ran zai samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga ƙasar kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikinta. Ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Yayin da ake ɗaukin ganin aikewa da kaya waje, ci gaban yankunan karkara haɗe da dawwammaman shirin shuka itatuwa don bunƙasa ci gaban yankunan karkara ɗin da inganta kuɗin shiga a aikin noman karkara, za a yi haka ne ta rabin ingantattun irin shuka da sun ka samu amincewa da kuma hidimomin malaman gona da tallafin kasuwanci don inganta fita da kaya waje. Ana sa ran shirin zai ba manoma miliyan 1 da ake nufata damar noma akalla hekta 1 na irin da aka amince da shi wanda gwamnati ta kai musu. Ana sa ran shirin zai faɗaɗa tattalin arzikin aikin gona ta kawo ƙari tsakanin kayan gona 6-8 masu kama da kuku a kowace gundumar ƙasar. Ma'aikatar ministan local government da raya karkara na hurɗa da ma'aikatar ministar abinci da aikin gona wurin zartar da shirin. Let's go! Kari ga kyakkyawar sakamako da aka samu kuma daga shekara ta 2018 mun isa ga manoma 67,000 da aka raba wa irin da hawa da kwakwan atagara da kuma kwakwan miya ba tare da ana biya ba. Haka kuma mun horas da kimanin malaman gona 74 tare da bayar da ingantaccen horo akan aikin gonar zamani. Shugaba Akufo-Addo ya ce shirin zai tabbatar da samun ƙarin kuɗaɗen waje wa ƙasar. Kamata yayi mu bunƙasa aikewa da kayan mu waje kuma mama karban cikakkun takardun shigowa da kaya ƙasar mu abinda ake bi da shi ta rufi a ƙarni da ya gabata. Wannan shine abin da shuka dan aiki ke nufi. Duk wannan na bayar da wata dama ta tarihi don magance tushen matsalolin tattalin arziki yadda za a tsaya daram da ƙau akan irin canji da ake kawowa domin samar da ƙarin guraben aiki. Abubakar Fiyagbaji da Malam Adamu duk manoma ne da suka halarci taron koya suka ji da wannan saƙo na inganta aikin noma.
Gaskiya mun ji daɗi sosai kuma zai sa mu samu cin gaba cikin aikin gonan mu. 35 stages da suka ce za su kawo na wala ya bar mu mun yawan samun abinci cikin gonakin mu, samu ciyar da matan mu da yaran mu.
Farin ciki kwarai da gwamnati zai muna taimako ki samu na good breed wanda muka sa cikin dabbobin mu. Za mu samu manya-manyan dabbobi wanda kuma za mu samu amfani matuka. Muna fata cikin June wannan abin zai afu. Muna expect rayuwar mu zai improve economically, za mu samu amfani matuka.
Yankin sarautar Dentira ta bayar da fili mai girman eka 1,000 don tallafawa shirin. Ridwanu Lamu Tarabas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas. To daga Ghana kuma bari mu leƙa Najeriya, inda kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Shina Olukolu ya kaddamar da wasu ƙananan rundunoni domin yaƙi da masu aikata laifuffuka da ake kira Operation Top Harder. Sannan kuma ya yi kira da masu aikata laifuffukan da su daina ko su bar jihar. Haka su ma jama'ar jihar sun bayyana jin daɗinsu tare da yin kira da hukumar 'yan sandan da ta haɗa kai da su. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
A kokarin da take yi na yaki da aikata laifuka, rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kaddamar da rundunonin yaki da masu aikata laifuka da ake kira Operation Stop Harder. Mr. Shina Olukolu shine kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo.
I have launched the command Operation Stop Harder. This is to up the ante in our collective fight against the criminally minded individuals in our midst. And let me reiterate that I want to assure the criminals in our midst that it's either they have a change of heart or relocate, because Oyo State will no longer be a haven for any criminal.
Si DP Shina Olukolu yace na kaddamar da rundunonin Operation Top Harder don mu yaki masu aikata laifuffuka a cikin jama'a. Commissioner ɗan sandan jihar Oyo Shina Olukolu ya buƙaci masu aikata laifuffuka tare da tabbatar musu da cewa ko dai su canza hali ko kuma su san inda dare yayi musu, saboda jihar Oyo za ta gagari zaman duk wani mai aikata laifi. Yayi kira ga jama'a da su karmatawa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi a fadin jihar Oyo don a zakulo shi. Wannan runduna da an ka kaddamar dai commissioner ɗan sandan na jihar Oyo yace wani cikamakon umurnin babban baturen ɗan sandan Najeriya ne na yaki da masu aikata laifuffuka a fadin Najeriya. To menene ra'ayoyin mazauna jihar Oyo a game da wannan mataki da rundunar ɗan sandan jihar Oyo ta dauka?
Sunanan Abdulwasu Salaudin mun fada da launching shugaban na sanda Oyo State ya fada ne yana da kyau, amma yanzu za a yi aikin nan. Aikin nan a yi da jama'a shine sai yi dadi. Kaga wani yana awa sai san wani yana laifi, kaga ne shine ya sauri gane masu laifi. Do ya gane masu laifi nan shine sai adu dan anguwa dan sanda wani yana anguwa wani yana shiga kauye yana shiga koyi nan sun an adu da shi shine yana dadi haka. To Allah baki da taimake mu
adu din Wahab wani dan sanda sun toyin lancin a nan Oyo ya yi kyau sun kama barawo saboda sun yi fara barawo sun area boys sun fayi fara da su musata jiradi musana lafiya nan ba masala ba komai ba fada jiradi wannan dan sanda goma police jiradi wannan aiki suna yi nan Oyo.
Sunana Usman Maradi mazaunin Oyo kili bade. To mun gode wannan mataki da suka dauka saboda suna yaki daga barayin na yan fashi da mutane da makami satan mutane. Allah ya taimake su akan wannan abu da suke yi. Kowa zai kwanta lafiya zai tashi lafiya saboda wannan mataki da suka dauka.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin Domin Iyali.
Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiwa.
Chief shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idan yana kallon Zara Buhari. Idan Zara Buhari aka dauke me zai?
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar 14 ga wannan wata aka cika shekaru 5 da sace ƴan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu ba a san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma ta halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar Boko Haram da ta sace su take ci gaba da rike Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci, bayan sakin sauran ɗalibai sama da 100 da aka sace su tare. A cikin hiramu da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafatakar ceto ƴan matan ƙarƙashin kungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice, ta bayyana abin da suke buƙatar ganin gwamnati ta yi.
Kin gana dai a tabbatar cewa an yi tsaron ƙasa a maida hankali a kai. Sai kuma akwai abin da muka kira shi missing persons register, wato register da za a dauka tun 2014 muka fita muka ba gwamnati shugaban kasa na Goodluck Ebele Jonathan. Bai koma akai ba, muka zo da muka hadu da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar 8 ga watan July, muka hadu da shi 2015 muka bashi wannan missing persons register na cewa a tabbata akwai register da za a san duk wani ɗan Najeriya da aka sace ko ya bata ko ina yake. Gwamnati da take nemi kinga har yanzu shekara wajen 4 kenan, har yanzu wannan register din har yanzu ba a fara amfani da ita ba, balle har a san iyakan Najeriya da aka ɗebe. Ta akwai mutane da yawa ba ƴan matan ci ba kaɗai ba, da wasu nan sai muna me yasa kuke faɗin ƴan matan ci ba kaɗai? Mukan ce musu dan su kaɗai muka san sunansu, sauran mun ce ku kawo suna, har yanzu ba masu kawo suna. Mun ce gwamnati ta register ba ta yi ba, wannan ma mushin mu a fitar da shi. Sai kuma sojojin da suke nan suke ta famai yaƙin suna tsaron ƙasa, a tabbatar an yi musu daidai, an yi musu abin da ya kamata, a ba su makaman da ya kamata, alawar tsinsu da kuɗinsu a riƙa biyan su, a kula da su yadda ya kamata don gaba ɗaya suna tsaronmu. Kuma iyayen Chibok da kuma iyayen Aliya Sharibu da ƴan uwan Ali Sungada ya kamata gwamnati ta haɗu ta yi magana da su, a gaya musu abin da ke faruwa, a yi musu jaje, a ba su haƙuri, kuma a ci gaba da tabbatar cewa kowane ɗan Najeriya an yi tsarara, kuma ɗan matan Chibok shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idon yana kallon Zara Buhari, idan Zara Buhari aka ɗauke me zai yi, to ya tabbatar ya yi haka, abin da muke so kenan.
To daga ƙarshe wannan fafatuka da kuke yi yau tsawon shekaru biyar, banda neman ganin an ceto waɗannan mutanen da kika zayyana ɗin nan, akwai kuma waɗanda suke nuna buƙatar, waɗanda suke ƴan gudun hijira na cikin gida, da akwai waɗanda suka fi shekaru biyar ma suna sansanin ƴan gudun hijira. Wanne mataki ne kike ganin aka ɗauka da za a kyautata masu waɗannan da suke sansanin ƴan gudun hijira? Makon da ya shige idan kin saurari wannan shiri za ki ji an yi labarin wani jami'in soja da aka samu da laifin yi wa ƴar gudun hijira fyaɗe da suke irin waɗannan sansani. Waɗannan rahotanni an sha yaya ta irinsu.
To, ni ɗaya abin da nake so in faɗa shi ne zancen ƴan gudun hijiran nan, ƙungiyarmu Bring Back Our Girls, mu muka fara ɗaukan maganarsu, muka tsaya a kan gwamnati. Lokacin da farko ma gwamnati kwata-kwata ce ta yi babu ƴan gudun hijira. A watan Oktoba, shekara 2014. Muka fara zuwa tun gwamnati na cewa babu ƴan gudun hijira, muka tabbatar cewa sun yarda da cewa akwai ƴan gudun hijira, kuma a fara abubuwan da ake akai. Mun sha dubu da takardu mun kai wa gwamnati, wasu an ba shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hannu da hannu, har ya ce zai ɗau mataki a kai, har yanzu shuruɗi ba komai.
Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafutukar ceto ƴan mata ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice. A makon jiya ne kuma muka sami labarin cewa tashin hankali da aka samu tsakanin miji da mata kan tarbiyyantar da ƴarsu ya janyo asarar ran mai gidan. A cikin hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, kakakin rundunar ƴan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya bayyana cewa an kama matashin ɗan kimanin shekaru 25 wanda ake zargin da kaurawa babansa mari sau biyu a ƙiya, abin da ake zaton shi ne ya janyo ajalinsa.
Wata abin da ya faru shine shi wannan matashin ya samu labari cewa da maman shi da baban shi sun samu cece kuce suna can gida suna fada. To sakamakon wannan da ya ji shine kawai sai ya angara ya je can gidan. Sai ya samu maman shi da baban suna dan hatsane haka. To shine sai shi yaron sai ya bi ta gefen baban nashi. Har ya kai ga sami shi hannu, wato ya mare shi ta baya. To sakamakon wannan marin da ya mishi, an kai shi asibiti, da aka kai shi asibiti ba sa kwana biyu sai shi abin da nashi ya kumbura ya kuma to. So sakamakon haka ne shi uban Allah ya sa shi an cimma wa'adi.
Amma wasu bayanai da muke samu ta gefe na nuna cewa kaman shi uban, wato wanda ya rasu din, yana yawan musguna ma ita mahaifiyar yaron, wato matar uban kenan. Binciken ku me ya gano akan wannan?
To eto kasan shi ɗan gashe zamantakewa tsakanin mai aka cewa miji da mata ba a rasa wasu abubuwa ko abin mai aka ce mishi ko tsakanin haure da haƙuri akan samu mai aka ce mishi aka samu kuskure. To kuma akwai hakan, ai wannan dama bata ba shi dama shi ya ɗauki doka ga hannunsa.
Alhaji Yusuf Haruna ƙane ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin ya ce tabbas rikicin uwar da marigayi akan wannan yarinya tasu shine dalilin wannan tashin hankali.
Yanda abin ya kasance, ni ina nan ne a gida cewa in zo ana nana fada, sai na ji naga lallai kan a lokacin to na shiga na raba tsakanin shi a lokacin shi yaron ya riga ya fito waje ya aikata yadda yake so ya fito waje. To ya rage matan da mamanki maman shi da shi yayin nawa suna nan suna abin ga sai muka shiga na shiga na raba su to da na raba su ana nan akan rabon sai yaron zai shigo kinan sai da ce mishi ai ko ba siyasa akwai daga hannu ya me zai kawo ka shigo kuma to daga wurin kenan sai can sai ya koma
amma to ku kuna da ja ga wata hukuma ta ce wani abu ku
ai right from the day one nace ba na son case
to amma a lokacin da na tuntubi ita malama Hafsat Aliyu ta ce ita tana ma da shakku akan cewar wannan mari da yaron yayi wa margayin shine sanadiyar mutuwarsa kamar yadda tai karin haske
to matsayina a hukuma ni dai an dome ni an sun abin da ƴan shi suka ce da cewar ni ne na kamu ne muka hadu da yaro na muka kashe baban sa kuma tsakani da Allah ni ban bugi baban shi ba shi ma
sannan ma sun tabbatar da haka
mari guda biyu ko ba gaskiya ba yawa kuma ko da aka je can IBB su ma sun fada sun duba sun gani an ga hannu an ga mari je ya fadi
kike a wurin ki menene kike ganin sanadiyar rasuwar shi wannan ba
to sanadiyar da hakan ta faru kana ji hakan lalle da ta irin ta faru kamar da nake maimaita maka din ya ma gaskiya gaskiya na da hawan jini
ki bai da lafiya
yana da hawan jini yawa
yanzu kina batun rashin lafiya ne ya sanadiyar rasuwar shi
saboda sai asibiti sun ce jinin shi ya hau saboda kanan sa ya fada
amma ga kamar dalilin tashin hankalin da kuke yi ne ya kawo musu wannan
saboda shi akan duniya bai san abin da zai taba wannan yarinya to wannan haushin haka ni bai ma bari ne mata dukan to ai kanan shi ma shi ya bi ma yarinyan dukan da ni ban mata ba har ga Allah kamar yadda zan fada kuma na fadi zan sake fadi wannan abu har ga Allah da aya fadin cewar ne ne sanadiyar sai ne na kashe miji bai yiwuwa a ce mace ko ba ta da haihuwa da mutum a ce ita ne za ta yi wannan aiki ko ta ce ta kashe mijin ko da ita kadai ne wannan ta kuma har ita da danta wani danta na daban wannan ba gaskiya bane
ba
gaskiya bane saboda ni dai har ga Allah tsakanina da Allah ban yi wannan aiki ba kamar da ake fada da cewar ne ne nayi muka kashe shi muka yi waye muka yi waye wallahi ba haka bane
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu bibiya kan batun tarbiyantar da yaya wace rawa kuke gani ma'aurata ya kamata su taka wajen tarbiyantar da yayan su sai ku kasance tare da mu yanzu da madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Mustafa Nasiru Batsari da bakuwar mu Hajiya Aisha Yusuf ta kungiyar BBOG da kuma Chibahiro Diodone daidai ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice
a takaicen shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin wanda shugaba Kim ya ce shine mataki na farko na kulla dangantaka ta kudda-kudda Rasha shugaba Kim wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar coat ya samu tarba mai kyau daga jami'an kasar Rasha da kuma makadan badujalar soja na Rasha a jiya a birnin Vladivostok mai tashar jirgin ruwa Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rugawa kotun koli muddin dai majalisar wakilan Amurka ta dau matakin tsige shi
Masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hanci lokacin da Sulemu Mani Barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan lokaci Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hanci
Afrique.